masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Waya sango banda anga ahon na sane muganta daya sane muganti sai ka tsadai yoko na da hali sai ka tsadan goba babu hali to anda tin ya gano wannan haka dan ka suwa ka gane kada yayin yana cikin shi gobe ba cikin shi to duka Allah ya tsara wannan gobe ban da Allah sai ka ga sai shi yana sanauka sai ka karan gobe ba ta dauka nan ne an yi sun yi Allah ya tsara wannan sai ka ga yayin kuna da halin Allah ya ga ni sai ka tarin gobe babu hali ana wa na ya ni tunka Allah ya ga ni wannan Allah ya san da wannan ko ka 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 san da wannan ko inda jarzon ya koyi ba mai isa ya gane sai ne inye ni mu gari sai ne in tunga sai mu gani inya iya mu gani a ayaya mu kai mu fanki doban da kuma sai ka tsari on kana da kuski sai ka tsari gobe babu abu amma ina da wannan sai ka tsari on ko babu abu sai ka tsari gobe kai mota ka tsari gobe kai gidaje to duka Allah ya gane ku Allah ya gane wannan doban da kuma Uwa jama'a Laila da gari gare ku dan rabana rasul mai da mai sadauta sai gan da ba ka mai shi dan uwa mu suka haini haini yana da lana dan wanda ka suka haini dan ka da samu matan ka za su samu jikoki su zo su sadda su taɓa kunne su zo su sadda ba na yi kan mutunci don Allah kar mu su ka sharri don Allah kar mu su ka sharri sharri bai da magani ka wa magani sharri kun ga kar magani sharri kun ga kar ku yi shi Ni bai da magani magani sharri kun ga kar mu yi shi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya ne kuma an tashi lafiya
Lafiya ga lawa alheri ya wurin naku
Lafiya lauya naku ya New York ya ruwan
wannan mako Wallahi alhamdulillah lafiya kalau malam ga ruwa kuma ga zafi
Aiyawa ana ruwa ana rana aka ce wai haushi mai daddawa
gaskiya
ai ni ko ta zo mun kan gaba baba lambuna ina ta cuya sai da wata kawata ta zo tace ko wannan hutun jintin din da za a yi za ta zo taya ni ni ko baba ni ne takin kaina na samu
masha Allah
da ake tara shekara guda ina tara taki ai sai ka zo ka na zama sarkin noman Maryland
shi ke zama gada ta kare ai samu noma da mu girbe amfanin gona
na ga da sarkin noman Boston yanzu wanda shi muna gasa ne waye gone shi za ta fi
za a kara ba
yau zan ce kowa ya rika daukar hoto don hoto shaida ba
haka ne
Allah tabbatar da alherin sa.
Amin summa amin.
Kamar yadda muka saba baba kuma yau mun tashi ranar bukukuwa ko?
Ya malam bukukuwa Aisha go.
Sai wanda aka ga daman zuwa to bari mu faro daga jihar Yobe. A gaisuwa da fatar alheri ta iyalan Alhaji Shu'aibu Baba Alaraba da Honorable Muhammad Isa Bello. Waɗanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Adamu Shu'aibu Baba da ake cewa Talba da kuma Fatima Muhammad Awal za a yi wannan auren ne ranar 1 ga watan Yuli da ƙarfe 1 da rabi na rana bayan sallar Juma'a za a yi kuma auren ne a Don Itebe Housing Estate kuma masallacin Juma'a na Damaturu. To Allah ya nuna mana Allah ya sa an yi adaci Allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Sai kuma aure na iyalan Brigadier General Sani Kuka Shika Usman abokin dan jarida baba.
Abokin dan jarida.
Ana ma magana. Sarkin yakin Kanwan Katsina. So baba shi zai aurar da ‘ya’yansa ne guda biyu sai dai ka san waɗansu lokuta ana kunya faɗin sunan amare ko?
Allah sarki
a wannan kara anguna ne yan wato anguna ne ba a so a san sunan su Brigadier Kuka Shika tunda dai Nabila Sani Usman da kuma Injiniya Fatima Sani Usman su ‘ya’yan Brigadier su ne kawai aka
bai aka ambata sunan su
yawa to da dai angunan su za a ɗaura wannan auren in Allah ya kai mu zuwa anjima a masallacin babban masallacin Mandila Barat da ke Aso Koro a birnin tarayya Abuja kenan ba da a yau din nan da ƙarfe 1 na rana za kuma a yi walima da ƙarfe 2 na rana a Nawowa Eden Center da ke barikin Mombila a Asokoro din. Allah ya sa an yi adaci a gaba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Sai kuma wannan saƙon gaisuwa fata alheri da taya murna ga babban aminin wannan shiri Yahaya Shafale a kekin jihar Nasarawa Najeriya wanda za a ɗaurawa aure da amaryarsa na Hawwa'u a garin Sabon Gida a jihar Nasarawa da ke gidan limamin Kana Malam Gambo a yau dinnan sai dai ba a faɗi daidai lokacin da za a ɗaura wannan auren ba to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin. To sai kuma saƙon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Musa Tukur da na Alhaji Abubakar Macika na ɗaurin auren ‘ya’yansu Lawal Musa da Aisha Macika wanda aka ɗaura a makon da ya gabata a garin Kaduna. Allah ba da zaman lafiya. Akwai kuma saƙon taya murna ga iyalai na marigayi Alhaji Alin Kumashi Koki da marigayi Dr. Sa'id Ma'azu Sheshe na ɗaurin auren ‘ya’yansu Mujtaba Ali Muhammad Dr. da kuma amaryarsa Khadija Sa'idu Mu'azu Sheshe wanda shi kuma an riga an ɗaura a jiya Juma'a kenan a masallacin Zarban akan titin Tijjani Balak Alarawi a Kano. Shi ma Allah ba da zaman lafiya. Sannan kuma muna da saƙon taya murna zuwa ga wato mai martaba turakin Sangaru Bajoga ƙaramin hukumar Funakayi Alhaji Sule na Yashi Bajoga na ɗaurin auren ‘yarsa Zainab Sule na Yashi da angonta wanda shi ma an riga an ɗaura a jiya a masallacin Jibwis na Mus'ab bin Umayya a Bajoga. Ya ce saƙo ya fito daga Yariman Sangaru Alhaji Adamu Muhammad wato da wakilin Sangaru Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru da kuma Baba Yakubu Makeri na Gwamma ɗan mutan Ghana.
Tofa.
A kike.
Dan babba ta samu shiga.
Sai wakili ne ko waliyin aure ne aka tsare shi
ba. Ko ba menene.
To Allah wadi zaman lafiya ya wadi zira'a tsayyaba.
Amin. To baba sai kuma mu mika sakon ta'aziyya bari mu mika sakon ta'aziyya a bare huce ga Malam Ishaya Kure da mai ɗakin sa Laraba domin rasuwar yarsu ya farin su Pasif Kure Kolo wadda ta rasu ranar Laraba da ta gabata bayan gajeren jinya ta rasu ta bar karamar yarinya da kuma mai gidanta. To Allah ya ji ƙarai mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin. To sai kuma ta'aziyya ta fito daga mai martaba sarkin zangon kuma sai Sultan Umar Faruk Sa'id zuwa ga Alhaji Musa mai canji a kasuwar Asawasi Kumasi na rasuwar mahaifinsa Alhaji Muhammad Danbala mai sayar da kayan basko a garin Bako wanda Allah ya masa rasuwa a mako da ya gabata. To sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalai baki daya da Alhaji Aminu Karami, Allah ya kara hakuri kuma Allah ya ji kan magabata baki daya. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas na rasuwar wato yayansa kenan Malam Abdul Aziz a unguwar Fadama da Allah ya ma rasuwa a shekaran jiya. To Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata makoma mu kuma kyautata namu zuwa.
Amin summa amin. To baba bari kuma mu koma zangon gaishe-gaishe. Bari mu bude wannan babi da gaisuwa da ta fito daga hannun Ayuba Bafin Latani da ke aiki a zonde unguwar yan majalisa Abuja wanda yake gaida Sarki Isa Azandi jihar Plateau sai kuma mahaifinsa Alhaji Hamidu da Hajiya Fatu da Ajuji sai Hashimu da Maimuna da Dalha Abu dan Asade da Jamila da Bedi da kuma Sarkin Zandi sai Fulanin Jigam da Danshum a jihar Plateau. To Allah ya sa na faɗi wannan daidai.
Amin.
Sai kuma Yahaya Danno ne ko Danno ne
haka
azare daga jihar Bauchi wanda yake gaida abokansa kamar haka: Alhaji Dada Sarkin Fawon Ajiyan Katagum da Alhaji Ahmadu Kakai Talban Darajiya. To Allah ya sa Darajiya na haka ne. Da na Mairo Umar Makira da Lawan bin Hambali sai Umar Abubakar Odoji Azari da Kawu Mai Ruwa Bajuga. Gaisuwar fata alheri daga Isa Lawan Girgin magajin garin Girgin jihar Yobe Nigeria zuwa ga Iliya Useni journalist Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da shugaba Yusuf Muhammad JKM Fataskum da Iliyasu Kawuwa da Abu Anur Fataskum sai Mansur Sani Birnin Kebbi da Alhaji Hassan Mai Waya Kan Giwa da Tukur Harka Rijau sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malam Maduri da Baba Gana Alhaji Dabuwa Nguru sai Sa'idu Gagiyo Katamma da shugaba Laraba Deba Mai Abincin Fataskum da kuma shugaba Laraba Mai Fura Fataskum da fatar an tashi lafiya.
Amin summa amin. Sai kuma gaisuwar Abar Yahuce da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Gidan Akwati Barikin Ladi jihar Filato. Yace ku mika min gaisuwar sada zumunci zuwa ga Babangida Abuba Fajewa ta kai da Uzairu My Heart Saminaka da Usaini Dangote karasuwa da matar shi Aisha karasuwa jihar Yobe da Bashir Tela lafiyan bari bari da Alhaji Kabir PRO tare da matansa Fasuma da Sha'awa a gindin Akwati. Sai kuma Alhaji Babaji tare da matar shi Biba da Maryam a gindin Akwati da Umar Garu da matar shi Hawwa a gindin Akwati da Dan Juma Mai Fashi gindin Akwati da Ibrahim Musa wada Barikin Ladi. Sai kuma Sani CID Makole da JT Lauji Kanduna da Sani Mai Langelange Yauri. To sai kuma gaisuwar Abar Yahuce ta fito daga Alhaji Husaini Atadaku na Dakuma mazaunin nan New York wanda yake yana gaida yayarsa Hajiya Mai Riga da kuma kawarsa Hajiya Aishatu Ahmad da kuma matarsa Hajiya Habiba mai ciwo a kaulin Accra. Sai kuma yace gaisuwa ta musamman zuwa ga shehunsa Khalifa Sheikh Yahya Lamin a Shukura da kuma amininsa Alhaji Nur Hamza mai lakabi Bidaru a Dakuma. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Abdulrazzaq Sarkin Baranda da matansa Umma Hadiza da jaririyarsu Abiba da kuma Sarkin Musulmi na New York Alhaji Yahuza Abubakar wanda a halin yanzu yake ziyara a birnin Kumasi. To da fatan an wayi gari lafiya.
To amin. To baba, kamar yadda muke faɗa kullun, komai cikin ka baka ga mu kasuwa da gaisuwa sabida da haka bari mu jire da wannan sako da ya fito daga hannun Abba Sa'ad Mahuta. Yace ina gaida mamarsa Malama Murja Yusuf na Manzo mai Goro Huntuwa da ɗansa Abdullahi Sa'ad Mahuta da ƙannansa Fatima Aisha baban gida kuma ɗan autansu Usman Sa'ad Mahuta sai Fa'ilu ɗan Ladi Mahuta da Usman Shitu Mahuta. Daga ƙarshe ina gaida mai nasara Nasara Huntuwa da fatar an tashi lafiya.
Amin suma.
Baba, yau labarin da zan baka labarin wata ce ne abincin sayarwa.
To
da na samu labarin nan sai ta tuna min da Hajiya Aljanna.
Eh, Hajiya fa Hajiya Ibrahim Aljanna.
Sai ta tuna min da Hajiya Hajiya Sa'adatu bai fura yan gayu a New York
haka.
To muna jinjina mata da fatan Hajiya an tashi lafiya. To wannan labarin me take kama da wani bata wani ba
haka? Na'am.
Wai wata hajiya ce ta iya sanwa, ta iya girki kwarai-kwarai da gaske abincin sayarwa, amma kuma matsalar ta shine masifaffiya ce ta kin kali,
ba ta da hakuri da customer.
Yawwa, ba ta ba customer ba, ba abokan aiki ba, masifa.
Ikon Allah.
Banda masifa kuma ga ta bata bambarorowa bala'i.
Asha.
To ga ruwa ga masifa, amma ba mutane ba sa ko sun zance ba za su dawo ba, sai su dawo saboda ta iya sanwa. Shi kenan. Sai wani matashi a ungo yake ya san maganinta.
To
sai ran nan ya yi shiga ustaz
ya faddaka ba haka.
Yawwa, ya shigo ɗakin abinci ya oda, ya oda ya gama cin abinci, ya kammala cin abinci sai mai karɓo kuɗi ta zo ta ce mashi, malam kuɗinka 1,100 ne. kuma da abinci sai kalle ta ya kalle ta yake bata kudin sun yawa dan dai kawai ne ya nemo musifa mata
ya nemi musifa da
birka yake dediya yake dediya ta je ta gaya mu hajiya dediya sun yawa sai an rage miki sai dan yarinya sai ta je ta gaya mu hajiya tace ga wani mutum fa yazo ya ci abinci ta gaya mishi kudin ya ce bai biya hajiya tun tayi ta zagi
da ban mai jira hijima
zai ci yawa sai ke da zai ci abinci bai biya ba kaza 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 sana ta asar sana ta fasifa wannan ga shege da zai kawo min iskanci da
ni abun ya kai haka
hajiya tana fitowa ido hudu da matashin da ya fada kamar ustaz
eh kamar ustaz ga idan
yawa sai shiru ta koma ciki ta kira mai karba kudi sai ta kama mai karba kudi kuma masifa 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 ke ba ta cewa kaza kaza malami kaza 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 sai take kije ki dauko mishi fashitin ruwan sanyi guda biyu ki dauko mishi fashitin five alive guda biyu ki dauko mishi suwan wata guda biyu masu sanya ka dai
masu sanya haka mai kuma
shi ma ba yawa akan kudin akan 1200 da 100 da aka ce biya ki biya aka tattara ma mutaci ka chip aka bi ni kamar
da dai ai ni da ustaz suke gani
yawa yawa aka hada wa ustaz malam malam aka hada mishi shiri chip aka ba shi shikenan da aka ba shi ustaz ya tafi ana dan tana cewa malam to sannu malam ka zaka zaka to sai Allah hutar da gajiya har ka kana ta lallabo ustaz ya fice
shi ko ya je bigi
yawa malam mun gode Allah saka da alheri shikenan ustaz na fita sai hajiya ta fadi kasa
kuma
tana ta gumi tana ta gumi tana ta gumi mutane suka taru suka ce a hajiya hajiya lafiya ita ne aiki tana hajiya lafiya haji lafiya daja ta samu kan da ta bude baki ta bude ido sai ce dan ubanki ba ki ga ce kau bane alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
yanzu.